Yes.
Today is 25th of February, the year 2006.
So 25th February 2006.
We are in Kumasi,
Sawaba.
Specifically Sawaba, in the house of Khalifa Kamil. Ibn Sa'd.
Kamil Amin.
Kamil Amin Ibn Sa'd, who is the foremost scholar of Ashanti region. He's the secretary to the Council of Ulama and Imams, responsible for Islamic affairs in Kumasi. He's also the Khalifa, he's the successor of Alhaji Baba Al-Wise of Blessed Memory, one of the big 12 scholars of Kumasi, Ashanti specific, those who started Islamic propagation, Islamic schools. Fortunately, the school he established, Baba Al-Wise established, is now in his care. And from a small madrasa, it has now gone to be a GSS, primary GSS, offering secular education, so that the products also write the same BEC. And he's the one in charge right now. The name, Khalifa Kamil.
Mustafa Kamil.
No, the school.
Watania Islamist.
Watania Islamic School, situated at the Bobo, where we went, the first place we went there.
So, Your relations with Nkrumah-Fono have always been select. And so you fully in such a way say you might say scholarship. Muslims. Yes, yes. So there's this other part. And also so is central. It's just starting off in education. That can be big a crack. I found those sides now. That part.
Maybe let me explain. Idan ana bukatar wani asa tana bukatar cikin tuwon zafi shi ya ke zango ya ci tuwon zafi wake ya ke zango ya ci wake kuma a mutuwa ne tuwon shinkafa ya ke zango saboda shi abin kuma yana sai ɗin babban riga ya ke zango
gaba ɗaya
saboda haka su abin da suka san game da musulmai ke da ba san kuma akwai karatu akwai yanayi to abin da sai su ka kuce na ana zuwa da wani cikin rakin da ya ke tsakanin asantawa da kuma musulmai.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وديا من غير ما تبتغى الله.
All praise is due to Allah.
جنجنا وكما من غير ما زوا على رسول الله.
All praise is due to Allah. May the peace and blessings of Allah be upon the Honorable Prophet Muhammad.
Labari dai da muka samu watan zanguna yayyawa kasan ga an samu zangu dewa kamar misalin kintampo atibubu ire iren su amma karfin zango duka salgari salgannan ne ake zuwa da bayi ko ina fito da su Burkina Faso ina ne duka a zo ana sayar da su
other Muslim settlements like Atibubu, Salaga, but the center of the whole settlement is Salaga. That was the center for international trade. Slaves were brought, those were brought there to sell.
Hausawa na fitowa Nigeria su zo na.
The houses came from Nigeria.
Su su sai goro. Goro suke zuwa suna sai goro ko shi a jin.
They came to purchase cola.
A senti just the you call and so kai salaga
from commercialization the cola is transported to salaga
salaga ne ake fitowa ne samu shi su zo wangara su zo kowa ya zo da bai ana cinikin su ana komai ana harka
it was there that trade activities went on
ana cikin haka nan yakin ya santuwa ya zo a lokacin asanti suka nemi a zo a bude kumashina bayan da su a tibo duka suna nan bawo suka nemi malami ya fito mutumin Najeriya sun shi malam banufi sai ya fara zuwa kumashina
a tsari ya santuwa wa ƙasar ta shirya da wayar da center should be here kumashi
yanzu ya yi addu'a a sauti suka samu sa
and one clearing came from Nigeria by Mufi those from you know those from chief area by Mufi for one area came here
to ana na shi aka kafa kuma zango
he came here
kadan kadan Hausawa na zuwa
settlement
was started here. Suka zo nan mafi yawancin su majority sojojin Najeriya ne da suka zo suka
yi settlement after the Asatoa war. Was made of those who came from Nigeria, soldiers, Nigerian soldiers. They started the settlement here officially.
Ana cikin haka nan Hausawa na nan sai sarauta ya zo kan sarki Malam Sallau.
Then somewhere along the line, one Hausa became a chief of Zamu, Malam Sallau.
Malam Sallau. To shi aka ba shi tarabuna. Shi ya samu iko duban kumashi.
So he was given the authority of tribunal to try cases and indicate.
Da shari'a yake
amma da
Hausa yana yi kuma akwai yan takarda aka bashi iko wanda in yi laifi an sa shi sarka wata uku duka sai a kai shi prison yard amma magana hukuncin da yake da English ba ana rubutawa da komai da komai akwai yan takarda ne kan shari'a
he worked strictly within the sharia within the Islamic law and if somebody to be, is to be punished maybe no more than 3 months he has authority that person will be in prison
farkon sarkin zango da aka sun shi
Megida is the first zango king of Megida
lokacin zango na kan kani haka
by then the zango was only a small settlement
and it was here in Abuabu
inani aka fara kafa zangon sun shi wani
sun ce zangon tudu zangon tudu yanzu a lokacin yana wajen kusa da rescos shantinu tantan abin ga duke banta ba ba hanyar swami haka in ka wuce shantinu tantan za ka kaman
swami
tun baka kai swami ba ta wani kamar sinin ga audio cinema
Amrum
wurin suka fara zama
that was the first settlement
suka taso suka zo nan zango wurin Roman Hill
from there
To bayan sarki mai gidan nan aka samu Malam Ibrahim kuma
after Malam
mai gida
Malam Ibrahim
bayan shi Malam Ibrahim kuma aka samu Malam Usman
Malam Ibrahim Malam Usman
to shi Malam Usman shi ya kawo ilimi kasanga shi ya bar aka kawo malamai nisa
this Malam Usman that brought scholars not only scholars to study Islam
to bayan Malam Usman shi Malam Sallahu
after Malam Usman
yan shi Malam Sallahu to zamanin Malam Sallahu ne komi ya bude shari'a hatta asanti ba shi su kawo gaba su gindan ai magana
even in the indigenous people when they have a case it is just according to Islamic law yeah. During the time of Malam Sallahu
to ana na ma sai sabani yazo yadda ma yazo fada yazo
Sakani
mutanen zango
then began the trouble intra-Muslim problems
kan sarauta Malam Sallahu
due to the chieftaincy of Malam Sallahu
Malam Sallahu aka koma da shi kasina wasu sarakuna duka da suka yi fada aka fidda su
that's a win with all deported
so okay so by this time we have come to like 1950s 1960s
even before 1950s Malam Sallahu is 1934 there about.
So the colonial government deported them.
Yeah. Yes, colonial government.
And the chief custom.
Come on, we're in 1920 something.
1925. Probably for the government, it's the traditional
council. She is a man of Zongo Kumana Kakasin.
Zongo came under.
Look at Hina Kumasi Hini, Megavaya,
look
at him Prempe the second. Ajman Prempe, she is a man of Skin. Shimuka Samusaki Kumala Ali, Nazongo Kino. By Malam Sallahu she Mala Ali. Bayan Malam Ali Zango kuma aka samu Malam Adam Sokoto.
So he was from Sokoto.
Eh Sokoto to yana nan shi Malam Adam zamanin shi. Barayi su kai yawa kuma shi kore kore da gaske. Zamanin Malam Adam. To shi zango suka kafa zango valentia zango valentia suna kama barayi
da people's militia
yes
ana cikin haka shi kuma ya mutu amma Malam Ali fidda shi akai shi Malam Ali an out shi a kan kujera tukuna aka sa Malam Adam
Malam Ali was destroyed and then Malam Adam was executed.
Malam Adam ya mutu.
Malam Adam died later.
Bayan Malam Adam si Ahmadu Baba.
Si
transport owner ne mai kudi ne sosai.
Ahmadu Baba.
Ahmadu Baba nan si ya kafa Islam. MAP Islamic Muslim Islamic Party.
Muslim Association Party.
Ahmadu Baba shi to kan Ahmadu Baba Ashanti suka falka suka kafa
NL Liberation Movement
ya tiyan Ahmadu Baba shi ne gaba kaza kaza to gaskiya lokacin ba a sani ba Ahmadu Baba na kan kujera har aka samu independence kuma halwa ya akwai CPP cikin zango da shugabancin Malam Mutawakkil shi Malam Mutawakkil shi ne shugaban CPP su ba su ra'ayi da wa Ahmadu Baba Ahmadu Baba yana tare da NLM
Ahmadu Baba sorry
Malam Mutawakkil
Malam Mutawakkil he was a CPP he was a Muslim he was not he was a Ahmadu Baba
Amar Bora belong to the Shah Rukh Khan, the Muslim Party, and Bala Mujab belong to the CPP. The reason I think he was deported when Bala attained independence, Amar Baba had to be deported.
See the Al-Falada.
Al-Falada, two of them were deported to Nigeria.
Sai sai Malam Mutawakkil aka bai sarauta. To Malam Mutawakkil na cikin sarautar nan sai ya mutu. Lokacin an kada aiku menene sister sai an kada Nkrumah sai Ahmadu Baba ya zo kuma ya hau sarauta.
Nigeria.
And became the king of Sarki, Nana Prempe the second. I remember Prempe the second. Look at them. So, Amadu Baba is your mood. Say Akaba, Mala, Alas and me, Lafi. Alhaji, Alas and me, Lafi, Akaba. Alas and me, Lafi. To buy and she, whom I am mood.
When he dies.
Sai aka ba Alhaji Aminu Ali. Shi sarkin da aka kore shi na biyar kenan ko na hudu Malam Ali da aka fitar da shi to dan cikin shi. Eh shi ne mama.
Original Ali was deposed. That's the son. That's
how he came. Shi kuma da ya mutu shi aka ba kanin shi Alhaji Abubakar Ali.
When he died, his younger brother became Dogochi.
To yanzu bayan mutuwan shi ne aka ba wanga sarki Alhaji Ibrahim Tahir sarkin Ababu Adinga Garba Style Alhaji Tahir Garba Style Alhaji Ibrahim Tahir ne yanzu kenan Alhaji da so
okay when he died then Alhaji Garba Style
Alhaji Ibrahim.
Alhaji Ibrahim.
Dan Soho.
Dan Soho.
Tahir.
Tahir.
Garba Style.
Garba Style.
Yanzu shi ne.
That's the current.
To amma cikin around 60, around 45 maluma suka kama kansu. Suka kafa Jam'iyyatu Taqaddum Islam. Kana bai da ma'ana fadin shi.
Akwai mawazo in Tongo 1945. The clerics in Kumasi came together from the Congress Missionary Society.
Yes, I'm going to look at the Kukari. What is that?
Okay, but
this is fast.
So, Malum Manasuka Kukari, Akakafa Makaran, 1945. Mu ga kafa namu Wataniya Islamic School.
The Gold Coast Missionary Society.
The Gold Coast Missionary Society.
Eminent scholars.
Ashanti suka fahimci musulunci muka samu santin kramu da yawa.
To
kaga shi
understanding Islam is the
base. Sai ilimi ya wasu. Azuwa ne. To after kuma 1960s aka suma gama Arabic and English cikin makarantun.
The 60s on so started in Arabic sessions.
Ga wanga limamin takura da ke nan yayi English kwarai yayi Arabic to muna da shi yanzu haka yaro mu da yawa na cikin university ne go?
Yes,
I wouldn't take you to Kakos. Zaka, the Makarantana, Angama, Arabic, and English. A Mamuna must sign GSS.
Yes,
muna kokari DC ya zamu kai SSS
DC insha Allah
bayani kenan a takaice
so da da su din zamu establish school somewhere along the line from the 16th they added English to Arabic and now when the Islamic education unit was established in it became mandatory that all Islamic schools must have in their curriculum English text.
Okay. This is from 1987.
Before then it was just
optional. Let's go to the toilet. You. You. And to put it in the first place, it's Zungu.
Zungu. Wannan sarki da aka sa wanda ya dace zamanin mu hu wato gida 15 muka taru a gaban liman marigayi liman Ahmad shine limamin sarkin Zango lokacin duka Hausawa kuma
karanci before it was installed all 15 houses came together from then the selection was made
Hausawa duka Hausawa
Hausa
Don Zongo nan kalman Hausa ne Hausa su ka kafa Zongo
So Zongo is
Hausa Hausa to sai Liman Ahmed lokacin shi yana nan da rai wurin shi muka ga wurin mutane takwas suka contest
in about eight contestants vied for the office of the Zongo chief
duka kuma Hausawa ne
eight contestants all houses
kan ti hausa ni biya betimi apia na omu frifie
enye fie bako enye fie bako
from specific houses any of the 15 houses
when you start his own what do you contest
if your father had been a Zungu chief before you stand a chance if your father had been a linguist if you're a Zungu chief you stand a chance of contesting
then apaga kana the support usai mutari na tare da kai
provided you have the support of the masses
to da muka yi mutum uku ne ko samu vote ba mutum uku cikin takwas
three of them got nothing no vote at all
guda biyar ga su suka samu
the five they shared all the votes
amma sai shi wanga sarkin ya bitin su da mutum bakwai
more than
me bin shi ya samu 4
the one who came next had 4 votes
me bin shi ya samu 2
and the third one had 2
fourth one the fifth one suka samu single one
fourth and the fifth one had 8
to kafin ai haka nan mun bari sun sani kaman neman mace ne in zaka neman mace kowa ya iya neman amma fa mutum guda ke auren ta
They declared the contestant that is like marriage. Everybody has the right to propose to you again, but it's only one who can be the husband.
Kuma kowa yayi takarda ya kawo abin da yasa yake neman sarautan nan abin da yasa in ya kuma an zauna lafiya kowa yayi takarda ya kawo na uku kuma wanda aka zabi ya bi
each of the contestants who are to sign any one of them who is elected chief that it be and then each one was asked to write down what he has in mind to do for the Zungu, for the progress of the Zungu.
Okay.
What he thinks if he does for the Zungu, they will teach him the Zungu. And any one of them who is elected,
you will still do it to help.
Yes, you will.
And yes, if you are one young in it, Kadiakawa and Unyabu, still also, oh yeah, now the time do I Zungu in the
village.
The possibility of happiness, but there was no Gatama.
So, how come okay?
And that was what happened.
To bayan liman sai ya zama sarki zango she limamin nan ya mutu
after his death then the imam too
she limamin nan bahaushe ne
the imam too was not suffering
amma deputy shi bagwanje ne
but his deputy
yanzu deputy nan already shi ma ya zama limanki ya
the deputy is now the imam
kun ga shine first time ko first history wanda ba bahaushe ba ya zama chief imam shi
first time and non hausa ya the first time in history and non hausa man has become the imam
shi zama muka sami shi deputy chief imam a san tinker mu
that's
his deputy. That's one. So the imam might be the life here. She deputy and she keeps sending.
Now that the imam, which imam is of that imam, is in this post, it is the imam who leads the prayers.
So the chief imam is the Zungu imam.
Zungu imam.
And his deputy is the Asantikombo. So in the Zongo, there are two major personalities. Nipa Mienuna, Omuti Zongo, and Zongo, and Zongo Imam.
And Zongo Imam. Duka Sergi na Karkashin Sergi Zongo. Liman Duka na Karkashin Liman mi Sergi Zongo.
All the
Sergi Duka, ina Karkashin Sergi Zongo.
All the Zongo sub-chiefs.
The tribes.
All the various tribes and their chiefs. All these sub-chiefs are under the Zongo chief.
Duka Liman, kwanu kuma sarki wana da Liman shi na tribes. So ma suna karkashin chief Imam.
Yeah, and then all the various tribes, they are all Imam. They are all under the chief Imam.
The at the said there, mu a muchichiri kuro no, una musihi ne. Enti Zungu na wo kuma sen, Hausa fa na chichiri. To mu ni sihi. Enti nipa bebre abetire mu, ti e fen se, ma kristi fo apa, we mu apa, mu ni na muti betira. Musihi.
Anu want means Jina Sergi Zongo Kunjan.
Debi, Omont be maybe.
This is House of Fong.
House of Fong. And this is no Zongo, no Nipa be Priwa.
Oha.
And yeah, House of Fong.
And yeah, Zongo. Obia on Yan. In Lima. Obia on Hin in Lima.
So we have a share House of Zongo.
Yes. Sana.
Yes. All of the Zongo.
And I'm not from the Baba share House of Zongo. Last question, you be that a job. Who bet me I could be big a craft of wow and name of background school. I work the person with Tia said, yeah, will be to bear Khalifa. Maybe I'm a shed of Kusia there. Now it's a bear Khalifa.
Yes, yeah, but a new anchor
of background and how one becomes
with an uncle now. See the Sheikh Alhaji Baba the wise. To the
attacking.
I think it was in 1935. Natasha had mentioned she English day Karatuni call my
studied on the Sanka.
She come up with Bamali meaning for reading his
name.
Tuna Yaru Niniki soon the machine.
Since then, to be like his uncle.
You have been Rafa ni nani, but she has been.
He's a uncle, not his brother. But he grew up under him. But he wished to be like him someday.
Duka, Larban da zasu zo garin ga kasan ga shi ne ke tafurta. Larban.
Whenever any Arab comes here, he is the one who interprets. Arabic to Hausa.
To Hausa. To ni kuma sai na koyi wannan. To ana cikin haka har yazo dai muka girma ya mina aure ya dauki kanuwa na wato yan rafa ni na guda aka gama mu muka yi aure muka hanye fa dai gashi.
Sisters. Daughter
was given to him in marriage. We have
several children.
So the girma she would have me by life, yes, he as you need to go down my other.
So when he came in this post from the Arab established, I do want to teach.
When I can hack and her and I miss you as well.
That was the procedure.
Kafin ya rasu na sai wasici will kenan ko yace kamar ni in zauna maza
successor in terms of learning.
Makarantar nan ya fi da mutane da yawa malamai. Sheikh Mustafa Ibrahim Accra nan yayi karatu ne.
The school has there now very many scholars, including the young man Sheikh Mustafa Ibrahim. Chairman of the Islamic Council for Development.
And government
is product of this school.
Sana yanzu limamin da ke ci ma almajiri na ne.
The current chief imam is his student. The current chief imam.
Mun da ajanti. Ni sun yi isa na imanci na ce a ba da karatu.
In several locations they've tried to meet the imam but say no scholarship is better. Give it to somebody else.
Yaji yawan gaga shi da. Limamin takurari kenan.
One of the products.
Yeah, she has over here.
He came all the way from Takra region. Lovely
to see. CIG, Hal, USA, Australia. Australia, guys. Australia.
You can see from the tooth.
So has Khalifa studied outside of Asante and Zanko?
Everything he got from Zanko.
She did not yahu kasashi naji ni ziara.
Iran.
Naji Iran.
Egypt.
Naji Saudiya. Naji Morocco. Conference dewa. Suna kira nan kenti.
Attended several conferences.
But all his training was here.
New York. Kuma.
Yeah, he goes to New York sometimes.
385. Nfara. Nina kofa musu maulidi. Shekara suka suna yi. Shekara nga za su yi na 21 celebrate. Na shekara maulidi. To ba lafiya da yanzu mayanci ya zo su ba ya zo.
So he's explained his background. How does he become a caliph? Is it because you come from a line?
That's what he explained, that okay. Since he was a child, he was aspiring to be like his uncle.
Yes.
So luckily when the uncle became indisposed at his old age, he delegated him as the main teacher of the school. And just before he died, we made a will. Remember that if I should die today, you take over from me.
So okay. CEO of our life. It's a combination of a disfia and a warfare.
Inheritance.
Na kuma yanzu ni ne head of family duka na jiya. Halifa ke.
Halifa, successor.
Professor.